Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma sai a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Lahadi 1 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Jami'ai a Afghanistan sun ce mayakan IS sun yi wa waɗansu dogarawan tsaro guda uku yankan rago a wata makarantar gwamnati suka kuma kona wani ɓangaren makarantar Kulmus. Jami'ai Iraki sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai kan wani gini da aka ajiye takardun kur'un da aka kada a zaben da aka gudanar cikin watan Mayu ya raunata akalla mutane 19. Kana yau 1 ga watan Yuli ne kasar Canada za ta fara aiwatar da haraji da ta sabo haraji kenan da ta sawa kayayyakin Amurka.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai har ya ƙauyen Bom dake karamar hukumar Barikin Ladi inda
an kashe mutane 6 an kone church da kuma clinic da kuma gidaje. Hali da ake ciki kowa na ci a rikice ko aiki. Dentist an ce akwai kofi amma har yanzu ana buwan tsafa.
Al'ummomin jihar Gombe sun kai ziyarar jaje tare da tallafi ga mutanen da iftila'in ruwa da iska da kuma gobara ta shafa a jihar Bauchi.
Mun zo domin mu jajanta wa 'yan uwanmu mutanen Bauchi bisa hatsari da aka samu a garin Bauchi da a garin Azare.
Haka kuma za mu ji wata kungiyar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta nuna damuwa kan yadda matasa ke ƙara afkawa cikin harkokin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsa Mai na Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dubban masu zanga-zanga a Washington da waɗansu sassan ƙasar Amurka sun gudanar da gangami jiya Asabar domin nuna rashin amincewarsu da manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump na raba ƙananan yara da iyayensu a kan iyaka. An yi kuma gangami mafi girma ne a bakin fadar White House. Masu zanga-zangar da aka gudanar a birane da dama na Amurka da ke neman a ƙyale iyali a dunƙule wuri ɗaya suna neman a kawo ƙarshen tsarin shugaba Donald Trump na babu sani ba sabo kan baƙin haure da ya ba da damar tuhumar baƙin haure da aikata laifi.
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that now somehow that's...
Wannan mai zanga-zangan da ya fito tun daga jihar Ohio ya ce, ka sani mu ƙasa ce ta 'yanci rani, asalinmu kenan. A ce yanzu za a ɗauki asalin namu a matsayin wani abu mara kyau, wannan hankali ba zai ɗauka ba, kuma ba za a lamunci wannan ba ko da wasa. Waɗansu masu zanga-zangar sun yi kira ga 'yan siyasa da sauran jami'ai su yarda da cewa mai yiwuwa ne kakanninsu ma ƙaura suka yi zuwa Amurka.
I say that think they should think back into their past.
Ita wannan mai zanga-zanga da ta fito daga birnin New York tana cewa ina cewa su yi tunani akan asalinsu, kan 'yan tirani da suka shigo nan da kuma waɗanda suka rungume su. Idan suka yi haka ra'ayinsu zai sauya. A birnin New York masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan gadar Brooklyn. Mutane sun kuma yi gangami a biranen Los Angeles, Houston, Chicago da sauran birane a duk faɗin Amurka. Yau 1 ga watan Yuli sabon harajin da ƙasar Canada ta sawa kayayyakin Amurka zai fara aiki biyo bayan ƙarin kuɗin harajin da shugaba Trump ya yi kan sanho da ƙarafin da ƙasar Canada ke sayarwa. Ofishin Prime Minister Trudeau ya faɗa a wata rubutacciyar sanarwa cewa Prime Minister ba shi da zaɓi, ya zama tilas ya samar da ya sanar da ɗaukar matakin mai da martani kan ƙarin harajin da Amurka ta yi wa sanho da ƙarafin ranar 1 ga watan Yuni ta wannan shekarar. Ranar Juma'a, Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau da shugaban Amurka Donald Trump suka tattauna kan harkokin cinikayya da tattalin arziki bisa ga cewar fadar White House a jiya Asabar. Wata ƙungiyar saka ido ta ce hotunan tauraron ɗan Adam sun nuna cewa a watannin baya-bayan nan an yi matuƙar inganta ɗaya daga cikin tashoshin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ƙungiyar 38 North wacce ke sa ido kan harkokin soji da harkokin tattalin arziki da harkokin zamantakewa da dai sauransu a Koriya ta Arewa ta faɗa wani rahoto ranar Laraba cewa hotunan da aka ɗauka daga sararin sama ranar 21 ga watan Yuni sun nuna cewa Koriya ta Arewa ta daɗa inganta tashar nukiliyar ta da ke Yongbyon. Hukumar leƙen asirin tabbatar da tsaron ƙasa ta Amurka CIA ta ƙi cewa komi kan wannan rahoton, kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ita ba ta magana akan abin da ya shafi bayanan sirri. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ƙi kuma cewa komi akan wannan batu da aka tuntuɓe ta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar diplomasiya Amurka mai kula da yankin Asiya za ta bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ƙarshen watan nan na Yuli a daidai lokacin da ake tsakiyar muhimmiyar tattaunawar nan da Koriya ta Arewa. Yan makonni bayan da shugabannin ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewa suka gana a Singapore. Mataimakiyar sakatariya harkokin wajen Amurka mai kula da gabashin Asiya da Pacific Susan Thurston ta bayyana shirinta na yin ritaya daga ma'aikata a ƙarshen watan Yuli, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar Heather Nauert a wata takardar bayani a jiya Asabar. Shugaba Donald Trump ne ya naɗa Thurston a hukumance a matsayin mataimakiyar sakataren harkokin waje mai kula da gabashin Asiya da Pacific a watan Disamban bara, bayan da ta ɗan zauna a kujerar a matsayin muƙaddashiya jim kaɗan bayan rantsar da shugaba Trump. Naɗin na Thurston da ke buƙatar amincewa majalisar dattijai dai ya gamu da cikas, yayin da ƙusoshin jam'iyyar Republican a majalisar da suka haɗa da Senator Marco Rubio suka taka mata birki. Jami'ai a Afghanistan sun ce mayakan IS sun yi wa waɗansu dogarawan tsaro guda uku yankan rago a wata makarantar gwamnati, suka kuma ƙona wani ɓangaren makarantar da ke lardin Nangarhar da ke gabashin ƙasar. Kakakin ma'aikatar ilimin lardi ya tabbatar da cewa wani gungun mahara da ke ɗauke da makamai ya kai hari da dare a makarantar sakandaren 'yan maza da ke Milikiyar a yankin Kyongyani. Muhammad Asif Shinwari ya shaida muryar Amurka cewa maharan sun cinna makarantar wuta, suka kuma ƙona ɗakin karatu na labirare da waɗansu ɓangarorin makarantar Kurmus.
Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da safiyar yau ɗin nan wasu 'yan bindiga suka kai hari wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Badakin Ladi a jihar Filato, inda har ta kai ga an samu asarar rayuka, kamar yadda za ku ji a rahoton Zainab Babaji.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Bom da ke kan iyakar ƙananan hukumomin Barikin Ladi da Mangu kusa da maraban Kantoma, suka kashe mutane shida, suka ƙona masujada da wasu gidaje. Basaraken gargajiya na yankin Barikin Ladi Dagom Edward Gangbot ya shaida mun cewa a daren jiya ne maharan suka kawo harin.
An kashe mutane shida, an kone church da kuma clinic da kuma gidaje. Halin da ake ciki kowa na ta rikice ko yake, despite an ce akwai kofi amma har yanzu wannan abubuwa suna faruwa. Kuma yawanci yanda ana mentioning wai a Barikin Ladi gashes district, district biyu ne wannan abubuwa suna faruwa, da gashes da Danarob yana rob district, mutane da aka kashe a Danarob over 30. Doraba Buje yana rob district, bina an kone gidaje an kashe mutane. To ga wannan kuma with the presence of spirit, yanzu ma da ana abin nan, yanzu ga kofi ga spirit on ground ko ta ina, amma duk da haka da irin abin yana ta faruwa, abin ba daɗi ko kaɗan. To a gaskiya ni wannan abu tana da wani manufa ne daban kawai. Ka san kawai ana so a karbe gaba daya, ba so a gamu ma ka san gaba daya. Hakan ba zai yi ba, because mu anan ne Allah ya bar mu tun kakannin kakanni. To ana so a tada mu kujeina, muna da wata kasa banda wannan, mun yi zama da fulani tun kakannin kakannin mu, ba mu taba san ba. Amma wannan zamanin na yanzu kawai ana so a tada mu gaba daya da kaddari, ba ka babban ga dalilin wannan ba. Kuma ana haihuwa, shanu suna multiplying, kasa ba ta multiplying, to ba sai mu yi hakuri da tunda Allah ya san ba.
To kamar yadda kai bayanin cewa kun zauna da fulani shekara da shekaru, su ma suna ganin kaman su ma sun zama ƴan ƙasa ne saboda waɗansu kakanninsu suna wurin, bai kamata a ce su ma suna da ƙasan da za su zauna a wurin ba?
A constitution na Najeriya ai ba hana kowa ya zauna a wurin da yake so ya zauna ba, amma zauna lafiya.
Sakataren kungiyar Miyetti Allah karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo yace su ma a jiyan an kashe musu mutane biyar.
Akwai wasu yaran wanda ba tsawon wurin da abu ya faru bane, ayi wani rashi sun je ba su je irin ta'aziyya, suna hawan kwalta soja suka bude musu wuta sun kashe ma wasu daga ciki, wajen mutum biyar ne.
To su ma biram suna cewa an kashe musu mutum shida cikin dare nan, kuma suna ganin kaman Fulani ne suka kashe.
A wannan ba gaskiya bane, mu kanmu yanzu a cikin hulumi muke mun rasa gane irin wannan abubuwa.
To amma faɗan da ke tsakaninku da biram, wayan suna gani faɗa ne na kowa yana so ya samu ƙasa.
Wannan ba gaskiya bane, mun kuma misali abinda suke faɗi haka ne a duk yankunan biram da kika sani. Ki dauka daga mutanen da suka zaɓi ya'inan da ake cire sa mutanen Fandisik da mutanen Forondisik, duk Fulani ne da al'ummar Hausawa a ciki. Ai muna da filaye a waje wanda mu muka saya, su suka sayar mana, muna da takardu, muna da komai. Kenan sai mu ce su ma sun kore mu ne saboda su sake za su filayensu.
Na nemi jin ta bakin kakakin runduran sojoji na STF Manjo Umar Adam, wanda na kira shi amma bai ɗauka ba, kuma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kallau yau lafiya
lallai,
wutar Allah muke, Allah kuwa shine don daya.
To wani haka yake a gaida Zainab Babaji. Al'ummin jihar Gombe sun kai ziyarar jaje tare da tallafi ga mutanen da iftila'in ruwa da iska da kuma gobara ta shafa a jihar Bauchi. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Da yake miƙawa mai jiran kujerar mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Sule Abdu Talban Gombe ya ce ya iso fadar gwamnatin jihar Bauchin ne domin jajantawa al'ummar jihar Bauchin dangane da halin da suka samu kansu a ciki sanadiyar jarabawa da Allah madaukakin sarki ya turo da shi, da kuma yin fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu.
We came with one trailer load of rice and one trailer load of maize and a check of 10 million naira as a various contribution from our people. Allah ji kan wanda suka rasa rayukansu, Allah mayar da gurbi ga wanda suka rasa dukiyoyinsu, Allah kuma ya bar zumunci, Allah kare na gaba, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da jihohinmu da gidajenmu. Assalamu alaikum.
A jawabin godiya a madadin gwamnati da kuma al'ummar jihar Bauchi, mataimakin gwamnan jihar Bauchi mai jiran a rantsar da shi Alhaji Abdu Sule ya bayyana farin ciki kan ziyarar gwamnan jihar Gombe, da kuma ba shi tabbacin cewa za a mika tallafin ma waɗanda aka bayar domin su.
Your Excellency, on behalf of His Excellency the Governor of Bauchi State, Alhaji Muhammad Abdullah Abubakar, we welcome you most heartily to Bauchi State. I would like to thank you on his behalf and the people of Bauchi State for this contribution you've given to us. We assure you that these items that you have given, which are the immediate needs of this kind of people, of these people who are affected, will be distributed judiciously.
Gwamnan na Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo har ila yau ya ziyarci fadar mai martaba sarkin Bauchi, inda ya shaida masa makasudin zuwansa jihar Bauchin.
Mai girma sarkin Bauchi, masu girma iyayenmu wadda muka zo da su da wadda muka tarar a nan, sauran al'umma daban-daban maza da mata assalamu alaikum mu zo domin mu jajantawa yan uwanmu mutanen Bauchi bisa hatsari da aka samu a garin Bauchi da a garin Azare kamar yadda kowa ya sani da Gombe da Bauchi uwa ɗaya ne uba ɗaya saboda haka duk abin da ya samu Bauchi ko ya samu Gombe ya same mu duka saboda haka ina so in dauki wannan dama na musamman domin na miƙa jaje a madadina da iyalena da gwamnatin jihar Gombe da al'umman Gombe gabaki ɗaya da abin da ya same mu a cikin wannan jiha ta jihar Bauchi akwai tallafi na gaggawa wanda muka zo da shi wanda haɗin kanmu ne mutanen Gombe da mai taro da mai sisin kobo da mai kaɗan da mai dayawa muka haɗa muka kawo
gwamnan jihar Gombe dai ya kai irin wannan ziyara fadar ƙasar Katagun Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma za mu tsallaka jamhurin Niger inda wata kungiyar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta nuna damuwa akan yadda matasa ke ƙara afka cikin harkokin miyagun ƙwayoyi. Sannan kungiyar ta nuna rashin jin daɗinta akan jinkiri da ake fuskanta wajen ƙona ƙwayoyin da aka kama wanda aka saba yi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Nasarori masu tarin yawa aka samu a Nishar wajen farautar masu safarar miyagun ƙwayoyi a tsawon watanni 12 da suka shige, abinda ke ƙara fayyace sahihancin matakan da hukumomin Nishar ke ɗauka da nufin murƙushe wannan muguwar ɗabi'a. Kamar yadda shugaban ƙungiyar Adena mai yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi Ganda Sale ya bayyana.
A shekara wannan da ta mutu 2017, abinda gwamnati ya kama wajen ƙwaya akwai ton 2 hadda waɗansu abu da kilo 700 da wani abu wannan da ake kema cannabis taba wiwi kenan. Akwai waɗansu comprimé wanda ake kema na a kayan maye iri-iri ne. Akwai wanda ake kema vitamin su wajen 34,000 hadda kai. Akwai wanda ake kema biozetafamin shi ma comprimé 1,633 da waɗansu abubuwa ne sama. Akwai wanda ake kema diazepam shi ma wajen comprimé 1,931,000 da waɗansu abu. Akwai abin da ake kema tramadol shi kuwa santa wanda ake kema tramon shi ma wajen comprimé 700,000 ne akwai har da 300,000 da waɗansu abubuwa. Akwai metafamin shi ma har yanzu akwai shi ma 2,964.
Sai dai wani abin da ke haddasa damuwa a wajen wannan kungiya shine ana ci gaba da jan kafa wajen kona abubuwan da aka kama daga washegarin ranar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta 2017 kawo wacce aka yi bukukuwan ta a ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata.
Rana wannan kowace kasa ya hito ya hadi masalar ƙwaya abin da anka kama a gaya mu mutane duka su ji sannan a ta yi a sa wuta a kone kowa ya gani. To amma ku gani bana Niger har yanzu ba a ta yi ba. Akwai kokaini ya kai kilo 4 da garama da 80 da wani abu shi ma shi na nan ba a sa mai wuta ba.
Wani abin da kungiyar Adena ta ce ta lura da shi a yau rukunin matasa ne ya fi kowa fadawa cikin wannan bala'i na mu'amala da miyagun ƙwayoyi.
Mutane da anka kama wanda anka yi musu tambayoyi mutum 262,000 to da cikin su hada mata sun zam da mace 156 amma mutane waɗanda masu fatauci miyagun ƙwayoyi nan in ka ɗauko kashi 75 duka matasa ne waɗanda shekarunsu da 20 bai babu zuwa 39 to sune suna waɗannan mugun aiki.
Kwanaki 5 kafin zagayowar ranar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta duniya hukumomin Nijar sun kona ton 2 na tabar wiwi din nan da aka bada sanarwar cafkewa a wata unguwar birnin Yamai a ranar 13 ga watan Yuni. Lamarin da ya haddasa cece kuce a wajen wasu 'yan kasar da ke ganin an saba wa tsarin shari'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Salamu mai barma, to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agwamu na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu. Ranar 20 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar fadakar da al'umma akan illolin shan muggan kwayoyi. Wakilin muryar Amurka a Lagos ya aiko mana da rahoto na musamman kan haka. Babangida kara mana bayani.
Shi da wannan rana ya samu asali ne bayan wani zama na musamman da aka yi a tsaurin Majalisar Dinkin Duniya a watan Disamba 1987, inda kuma baki yazo daya na tsaye da wannan rana na 26 ga watan Yuni domin fadakar da al'umma game da illar shan muggan kwayoyi. Taken bikin na bana dai shine sauraron ne da farko, sauraron yara da kuma matasa shine matakin farko na fahimtar halin da suke ciki, wanda hakan zai tabbatar da samun lafiyar su da kuma tsaron su na kaucewa shan muggan kwayoyi. Wannan matsala ta shan muggan kwayoyi dai na daya daga cikin dalilan da a kwanan nan gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta sarrafa sinadarin kodin a cikin maganin tari, abinda kuma bincike ya nuna cewa dimbin matasa, mata da sauran al'ummar gasa ne ke kwankwadan waɗannan magunguna a matsayin kwayoyi ko kuma magunguna na maye. To kowane mataki hukumomi daban-daban ke dauka. Tambayan kenan da naiwa mataimakin director a hukumar kula da magunguna ta ƙasa, pharmacist Peter Iliya.
Wannan ranar a Najeriya abinda ya kamata a yi, ya kamata a zauna ne a yi tunani a natsu kan yanayin da harkan amfani da mugayen kwayoyi suka addabe ƙasarmu a Najeriya, musamman ma a arewacin Najeriya, musamman kuma matasa, saboda abun asha ne a yi tunani a kai, kuma a san yanda za a yi nan gaba. A tabbatar cewa idan shekara ta kewayo a samu cewa an dan cimma buri akan wannan mugun al'amari, ya zamanto kowane shekaran da ta wuce ya kamata a samu cewa an rage wannan mugun al'amuran da yake damun mu a kasar nan.
To ku zaka dan gaya mana kasida da ka gabatar a wajen wannan taro, me ya kunsa?
Abinda ta kunsa cikin abinda na gabatar a madadin shi wato registrar na Hukumar Pharmacist Council of Nigeria, wato cewa ya kamata yanzu kowa ta natsu, ta fannin gwamnati, ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu, a hada baki kai daya a yi abinda ya kamata, tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi, mugayen kwayoyin nan, a yi maganin su. Ya zamanto cewa wanda basu da iko, basu da izini, basu da license, basu da takarda da sayar da mugayen kwayoyi, kada su sayar. Kuma ya zamanto duk masu talle-talle a cikin kwanduna da farantai a tashoshinmu na motoci da kuma kasuwa, ya kamata a dauki mataki a kansu. Ya kamata gwamnati ta tsaya a bayan jami'un tsaro da kuma regulators, wato Pharmacist Council da NAFDAC, ya zamanto cewa ta basu goyon baya, saboda idan aka kama wayannan, gwamnati ta cire idanunsu akan abin da za a yi musu. Doka ta dau yanda za ta yi, masu shi inda za su je gidan yadi ne, an same su da laifi su je gidan yadi, inda tara ne a ci su da tara. Amma wani lokaci mukan samu in haka ya faru, sai kaga kuma an samu jan baya, saboda sai kaga daga a cikin manya kuma za a zo a yi magana cewa a sassauta musu. To muddin mutum ya yi abu ka kama, a sassauta, musamman irin wani abu, ba shi ya sa duk duniya aka kayyadar da wayansu laifuka, wayansu ma ai in ka yi shi ba magana na afi, muddin an zartas da hukunci, inda za a kashe ka ne maza a kashe ka. Kaga kamar kasar su China da su North Korea, idan kama ka cikin harkar jila na kwaya ko sha ko sayarwa ko boyewa, za a yi kisa da kai, za ka kashe ka ne.
Kwanan nan daidai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa dokar hana sayar da magungunan tari domin kaucewa amfani da su da matasa ke yi a matsayin kayayyakin maye, duk wani mataki hukumar NARDAF da alhakin kula da kuma hana shan muggan kwayoyi rataya akan ta ke yi na tabbatar da wannan doka. Tambayar kenan ta newa Dr. Musa Umar, director a hukumar ta NAFTAC.
Mun mai da shi ainihin wannan abin nan cross-sectional recording din, ya zama da cewa abu ne wanda zaka same shi bisa prescription. To kaga kasan nan matsalar shi ne ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba. To kuma zaka ga shi abu ne wanda bai da wuyan yi, ruwa ne kawai da siga da ake yi. To zaka ga shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su yi sha su manta da matsalolin su, kuma ba haka kaso ba. To ka san yanzu mun fara tun shekaru biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me bukatun kasan. So kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata. To kuma mun yi wannan goji na farko, yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu. So mu san ainihin adadin da muke nema. Dan kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi. Ba kowa ne ya kamata ya sayar ba. Dan kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da kwanaki sati da ko biyu, muna tunanin dama za a yi duk kasan za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign, a nuna musu cewa wayannan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba.
Babin Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.
To madalla, a gaida baban gida, masu sauraro a nan za mu da sa'aya, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
To madalla, gaida Hafsat, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a ya fara da sallama ya ce, muryar Amurka, muna farin ciki da watsi da makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi, ya yi daidai, domin hakan zai kawo masu zaman lafiya mai ɗorewa. Sako daga Kaduna Diga ga ɗan Fulanin Warji daga jihar Bauchi. Shi ma sakonmu na gaba ce, muna kira ga hukumomin gwamnati da ƙungiyoyin agaji cewa su matsakaini domin tallafawa 'yan gudun hijira Arewa maso gabas, saboda suna cikin halin ni'iya su da fatara da kuncin rayuwa. Sako daga Baffa Haruna Bajoka da Abubakar Jibrin Dangosau. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau yake cewa, to wannan yarjejeniya tsagai da wuta da aka cimma, Allah ya sa ta kawo ƙarshen yakin da yake cinyewa a Sudan ta Kudu, ta zama sanadiyar samun zaman lafiya a ƙasar. Sako ne daga Isuhun Dila Faki. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jami'ai a Iraki sun ce wani harin ƙunan bakin wake da aka kai kan gini da ke Kirkuk, inda aka aje takardun kuri'u da aka kada a zaben watan Mayu, ya raunata akalla mutane 19. Hukumomi sun ce akwatin nan katunan zaben dai ba su lalace ba a fashewa da ta auku yau Lahadi. Alƙalai sun bayyana jiya Asabar cewa za a fara kirga kuri'un da hannu ranar Talata. Babban limamin 'yan Shia Muqtada al-Sadiq ne ya lashe zaben da aka gudanar a watan Mayu. Yau 1 ga watan Yuli, sabon harajin da ƙasar Canada ta sawa kayayyakin Amurka zai fara aiki, biyo bayan ƙarin kuɗin harajin da shugaba Trump ya yi kan sanho da ƙarafan da ake sarrafi da ƙasar Canada. Ofishin Prime Minister Trudeau ya faɗa a wata rubutacciyar sanarwa cewa Prime Minister ba shi da zaɓi, ya zama tilas ya sanar da ɗaukar waɗannan matakai na mai da martani kan ƙarin harajin da Amurka ta yi wa dalma da ƙarafa rana 1 ga watan Yuni ta wannan shekarar. Ranar Juma'a, Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau da shugaban Amurka Donald Trump suka tattauna kan harkokin cinikayya da tattalin arziki bisa ga wata sanarwa ta fada White House. Wata ƙungiyar saka ido ta ce hotunan tauraron ɗan Adam sun nuna cewa a watannin baya-bayan nan an yi matuƙar inganta ɗaya daga cikin tasoshin nukiliyar Koriya ta Arewa.
To madalla masu raro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safa a ugun Najeriya da Niger, wato karfe 5 a wun Ghana, za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
wadda ta yi gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Dodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.